Ministan watsa labarai da al'adu Lai Muhammad ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Your responsible government is fine and allow take you against the road areas because of capacity of this minister to exploit our national forces to set us against each other and trigger a national conflagration.
Anan Lai Muhammad ne yake cewa gwamnatin da ta san abin da take yi ba za ta yadda da wannan ɗabi'a na yayata kalaman ƙiyayya da ɓatanci da zai kawo rashin jituwa a ƙasa ba, saboda haka za mu yaƙe ta ko ta kowane hanya da doka ta ba mu izini.
As part of such effort, I recently set up a committee on the implementation of the recommendations that were approved by Mr. President to inject sanity into the nation's broadcast industry.
Ya ƙara da cewa wannan batu ne ya sa suka ƙaddamar da wani kwamiti da zai tabbatar da gyare-gyare a hukumar kula da kafafen yaɗa labarai na ƙasa, inda ba za a bari siyasa ta shige ta ta yi mata katsalandan ba. Lai Muhammad ya ce a yanzu an ƙara kuɗin da za a ci tara na duk wata kafa da aka samu da laifin yayata labaran kanzon kurege ko ƙarya ko na ƙiyayya ko na ɓatanci daga naira 500,000 zuwa naira 1,500,000. Wannan mataki ya yi wa wani mai sarauta daga jihar Katsina, Ciro Mambakan Daura Daɗi, inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
duk wani jami'in tsaro na ƙasar nan na Najeriya, duk mutumin da ya aikata laifi suka ga dama. Ko yana Ingila, ko yana Burkina Faso, ko yana Kamaru, ko yana Chadi, ko wace ƙasa ce yake ciki. Billahi allazi a yanda jami'an tsaron ƙasar nan suka kware, suka san menene aikin tsaro, wallahi za su iya kamo wannan mutumin a hukunta shi. Don annan mutanen su masu yaɗa ƙanzon kurege kai ganin nan na banza shiru ba a hukunta kowa ba. To da a lokacin an bididdigi an kama su an nuna duniya mutanen nan a ƙaryata su a kai su kotu a musu hukunci. Wallahi da an sassabta wannan abu. Ina mulka kuka na ga jami'an tsaro wa'annan Facebook da WhatsApp da mutane suke rubuce-rubuce na banza na ƙarya na sharri ya kamata su dau mataki su tamna tsakuwa don a ya ta ji tsoro.
A da dai hukuncin masu yaɗa kalaman ƙiyayya da na ɓatanci shine naira 500,000, a yanzu akwai yiwuwar mayar da shi naira 1,500,000 domin ganin an kawo ƙarshen ire-iren wannan matsaloli a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.